إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a kalkashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci Masjidu Shafi'i a wannan anguwa ta Sura Bildi domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma. A yau muna ranar Juma'a wanda ya daidai ga 6 ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda ya daidai ga 26 ga watan 12 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025. Muna cikin suratul Ma'arij, wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin wannan sura mai albarka. Za mu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa yauma takunu sama'u kal muhul.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبشرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
Allah madaukakin sarki yake cewa yauma takunu sama'u kalmuhul, ranar da sama za ta kasance kaman narkakkiyar darma. Watakunul jibalu kal'ihin, Allah yake cewa kuma duwatsu za su kasance kamar kadaddiyar auduga. Wala yus'alu hamimun hamima, kuma aboki ba zai tambayi abokinsa ba. Yubassarunahum, Allah ya ce kuma suna gane junan nasu. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani, wanda yake da laifi zai yi kwaɗayin cewa da ma zai fanshi kanshi daga azabar wannan ranai. Bibanihi, da ‘ya’yan shi. Wa sahibatihi, da matar shi. Wa akhihi, da ‘yan uwan shi. Wa fasilatihi allati tu'wihi, da ‘yan dangin shi. Allati tu'wihi, wa’anda suke ba shi kariya. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji, da ma wanda ke akwai a dukkanin doron ƙasa gaba ɗaya. Thumma yunjihi, sannan a tseratar da shi. Kalla, Allah ya ce a'aha, inna hala zalalle, ita azaba ce ta wutar ladha. Nazza'atan lishawa, wadda tana ɗaiɗaye fatar kai. Ta da uman adabara, tana kiran wanda ya juya. Wata walla, ya ba da baya. Wa jama'a, kuma ya tara dukiya. Fa'au'a, ya ɓoye ta. A wannan ayoyi da muka karanta, Allah madaukakin sarki ya ba mai tambaya amsa a farkon wannan sura. Mai tambaya ya yi tambaya ya ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi', wani mai tambaya yayi tambaya yace wai azaban nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta cewa za a yi ma wanda bai imani da Allah ba yaushe ne wannan azabar zata kasance to Allah madaukakin sarki sai ya ba manzon Allah amsa yace ya fada musu cewa lalle akwai wata azaba wadda za ta zo wadda a ranar tashin alkiyama kuma babu wanda isa ya ture makafiri wannan azabar idan Allah madaukakin sarki ya so wannan azaban ta same shi sai Allah madaukakin sarki ya ce a wannan ranai wata rana ce wadda mutane suna ganin ta kamar ba za ta abku ba wata rana ce wadda mutane suna ganin mushrikai suna ganin abu ne wanda ba zai yiwu ba kamar yadda suke fada a idza mitna wa kunna turaban a inna lamab'uthuna su kan ce yanzu idan mun mutu muka kasance turbaya muka kasance kasa a inna lamab'uthuna yanzu haka kawai za a iya tada mu Allah yake ce musu ka gaya musu qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra Allah yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ba abun mamaki bane Allahn da ya halicce su tun suna wasu ruwa kazamtaccen ruwa to shine yake da ikon ya tada su bayan cewa sun mutu sun kasance turbaya to anan lokacin da suka yi wannan tambaye sai Allah madaukakin sarki ya gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya musu wata azaba ce wadda za ta abku kuma idan ta abku Allah madaukakin sarki babu wani wanda zai yin tsaye ya fanshe ka ga hannun Allah sai imanin ka Allah yake cewa illa man atallaha biqalbin salim babu wani mutum wanda ɗan dangantaka shi za ta cece shi ko sanayya shi da masu mulki ko sanayya shi da wani abu sai mutumin da ya je ma Allah da zuciya wadda take zuciya lafiyayya zuciya ta imani me yasa Allah madaukakin sarki yake cewa laisa lahu dafi babu wanda isa ya kare wannan adabi saboda a gidan duniya mutum zai iya yin laifi wanda ya cancanci a sanya shi gidan kaso mutum zai iya yin laifi wanda ya kamata a bashi kashi mutum zai iya yin laifi wanda ya kamata a mishi dara amma saboda sanayya wani zai je yayi magana a sake shi wani yayi fade a kama shi a ce zai yi shekara 6 a je a kama shi da yayi wata 3 ka ganshi yana yawo ya ci dukiyar mutane juji ya ce za a yi shekara 7 a gidan kaso ko sai ya biya a sake shi sai ka ganshi kuma da ƴan satuttuka yana yawo a cikin gari saboda mi saboda wasu sun sabaki an sake shi to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce shi azabar shi idan za ta samu kafiri ko za ta samu mushriki to babu wani wanda isa ya je ya yi tsaye ya cece shi in dai ba mutumin nan shi ma ya mutu da imani ba sai Allah yake cewa wa narahu qariba mutane da mushrikai suna ganin cewa ranar tashin alkiyama abu ce wadda a nesa take Allah madaukakin sarki ya ce mu muna ganin ta a kusa ne saboda a wajen Allah madaukakin sarki abu ce wadda za ta zo kalamhil basar abu ce wadda za ta zo tamkar kyaftawa ido ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa narahu qariba kuma mu muna ganin shi a kulkusa yake to anan har yanzu kafiri shi akwai shakku a cikin zuciyar shi kamar misali mutum ne kace mishi ka san wani sai ya zanki magardama yana cewa ta ina ka san wani sai ka zanki zana mishi ɗan gidansu shine ɗan gidansu wani magajin shi ba shine yake kaza ba kanan shi ba shine yake kaza ba baban shi ba shine yake da shago a waje kaza ba ba a wuri kaza ya karatu ba wannan bayanin me yasa kake yin shi saboda ka tabbatar mai da cewa kai ka san wani farin sani to Allah madaukakin sarki dan ya tabbatar makafirai da cewa wannan ranar rana ce wadda dole sai ta abku shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da zana dangin abubuwa wanda za su fara a wannan ranai shi yasa Allah yake cewa yawma takunu samau kalmuhul ranar da sama za ta kasance kamar wata narkakkiyar darma saboda yanayi da tashin hankali da dukkanin wani abu da ka sani za ya shiga shi yasa Allah madaukakin sarki dan ya tabbatar ma da kafirai cewa rana ce wadda ya san abin da zai faru a cikinta kamar yadda kai ma za ka ci gaba da zana ma mutum dangin ƴan gidansu dan ya tabbatar da cewa kai ka san shi to Allah madaukakin sarki dan ya tabbatar musu da cewa abu ne wanda dole sai ya abu ne wanda sai ya faru to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da zana ba kafirai dangin abubuwan da za su faru a cikin wannan rana Allah yake cewa saboda bala'i saboda jarraba da mutane za su shiga har sama ita kankanta za ta kasance kamar wata narkakkiyar darma ce Allah ya ce watakunul jibalu kal'ihin duk da cewa mun san duhatsu kala-kala ne akwai baki akwai ja akwai tsanwa gwalgwadon yadda Allah madaukakin sarki ya ga dama amma dukkaninsu Allah madaukakin sarki ya ce hatta duhatsu a ranar tashin alkiyama za su kasance abu ne yanda kasan an jika kada abinda ake ce ma al'ihin shine gashin dabbobi a lokacin da ya sabka daga jikin dabba to idan gashin dabba ya sabka daga jikinta wannan kadar da take sabka kuma aka dauko wannan kadar aka sanya ta a cikin ruwa zaka ga cewa abu ce wanda tayi laushi ba ta da wani amfani to shi yasa Allah madaukakin sarki dan ya nuna ma kudrarsa a wannan rane sai Allah yake cewa hatta duwatsu da girman su za su kasance tamkar an zo an jika wata kada ne ko an jika wata abduga ta gashin dabbobi wadda take fadowa idan dai Allah madaukakin sarki yana da damar da zai sa dutse ya narke ya koma kamar an jika kada to Allah madaukakin sarki shi yafi sauki ya kama mutumin da yake da sabo ya sa a yi mishi kalan azaban da yake so me yasa Allah madaukakin sarki ya fara da sama sai ya fara da duwatsu dan Allah ya tabbatar ma da kafiri cewa shi ba zai gagara Allah ba a ranar tashin alkiyama idan yana ganin yana da wasu yan family ko yana ganin a gidan duniya shi mai kudi ne ko yana ganin a gidan duniya yana da masu tsaron shi wanda suna iya kare shi to sai Allah madaukakin sarki ya buga misali da sama ina ga duk yadda kake ganin ka isa baka kai sama ba to saman ita kankanta za ta kasance kamar narkakkiyar darma duk yadda kake jin ka isa da kanka ina ga baka kai dutse ba to dutsen shi karan kanshi za a maida shi kamar an jika kada ko kamar an jika gashin dabbobi wanda yake faduwa daga jikin su me yasa Allah madaukakin sarki yayi wannan kamar yadda bahaushe yake cewa atamna tsakkuwa dan ayata ji tsoro shi yasa Allah ya fara ma da halin da sama za ta shiga a ciki da halin da duwatsu za su shiga a ciki dan me yasa dan kowa ya shiga taitaye shi Allah madaukakin sarki yana ga wa'annan abubuwan ba dan ya nuna ma cewa ba shi mai karfi ne ba dan ya nuna ma cewa ba shi mai iko ne ba dan ya nuna ma cewa ba shi mai azaba ne a'a sabke kayanka ne bai zamanto ka aje muraba ba Allah madaukakin sarki yana wannan ne dan Allah ya jawo hankalin kowa kowa ya san menene za ya badawa a wannan ranar da sama za ta narke duwatsu su ma za su kasance sun yi laushi tibis to shi yasa Allah madaukakin sarki yake bada misali da wannan saboda kowanne daga cikin mu shiga taitaye shi a wata surah Allah madaukakin sarki yake cewa wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin kowace rai ta duba ta gani menene ta bada saboda gobanta menene ta bada saboda rayuwarta ta har abada menene ta bada saboda wani zama da za a yi zama na dindindin zama wanda ba zai kare ba to a wannan ayoyi guda biyu Allah yana bamu yana wasafa mana yaya ne ranar tashin alkiyama za ya kasance kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati wa barazu lillahi alwahidil qahar wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil aswad sarabiluhum min qatranin wa takhsha wujuhahum an-nar liyajzi Allahu kulla nafsin bima kasabat inna Allaha sari'ul hisab Allah yake cewa a ranar tashin alkiyama a ranar da za a canza kasa wannan kasar da kake takawa ba ita bace Allah madaukakin sarki za ya sa a shunhuda sabuwar kasa wadda ba ka ganin wani kware ko wani tudu za ka ganta a miƙe saboda kana hangen dukkanin abin da yake gabanka to anan Allah madaukakin sarki yana wasafta mana ranar tashin alkiyama ne kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa idza rujjatil ardu rajja وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه الله مدوكاكين سركي يانا وسبتا مانا ني ا cikin wa'annan ayoyin rana yadda ɗan adam za su kasance da yadda mutane za su shiga dimuwa da yadda kowa zai shiga taitayinsa a wannan rana sai Allah madaukakin sarki yake cewa فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Allah madaukakin sarki yake cewa idan aka tashi ranar tashin alkiyama saman ita kankanta za ta zanki tsatsagewa za ta kasance wani abu ne mai tabshi tubus wani abu ne kaman ka taba ya hado saboda tsananin tashin hankali da dan adam da dukkanin halittu za su samu kansu a wannan rane sai Allah madaukakin sarki yake cewa wala yasalu hamimun hamima aboki ko masoyi ko dan uwa ba zai tambayi dan uwansa ba a ranar tashin alkiyama babu wanda zai tsayace ina baban shi babu wanda zai tsayace ina mamata babu wanda zai tsayace ina yaran gidana babu wanda zai tsayace ina masu mun hidima shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wala yasalu hamimun hamima a yare na larabci idan aka ce hamim shine mutumin da kafi kowa so mutumin da baka so wani abu ya taba shi to a yaren larabci shine ake cewa hamim a rayuwa ta duniya duk yadda aka yi rincabi duk yadda aka shiga wata kona duk yadda abubuwa suka ciccira akwai wanda in ka ganshi dole sai kun tsaya sai ka tsaya kun gaisa akwai wanda ya wuce kamar ta ƴan mota saboda me yasa saboda masoyinka ne dole ka dawo ka gaida shi ya gida ya iyali ya kasuwa ya harakoki to a ranar tashin alkiyama babu wannan babu wanda zai ce ina dan uwana ko ina dangina ko ina wata al'ummata wa'anda na san cewa suna muna rayuwa tare a gidan duniya kamar yadda anan idan mun hadu muna tambayar junan mu ya kasuwa ya gida ya kaza ya harakoki ya abubuwa ya amma dai idan an tashi ranar tashin alkiyama saboda firgici babu wanda ke tambayar dan uwan shi Allah yake cewa likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowa yana da wani al'amari wanda ya dame shi wanda bai kai sai ya tambayi ina dan uwan shi ba to za ka yi tambaya ka ce a mai yiwa mutum bai ga baban shi bane ba shi yasa ba zai tambayi baba ba wani hali ake ciki mai yiwa mutum bai ga maman shi ba balle har ya tambaye ta wani hali ake ciki mai yiwa mutum bai ga abokin nasa ba wanda yake kamna a gidan duniya balle har ya tambaye shi ya ake ciki sai Allah ya ce maka yubassarunahu ana gwada musu junansu babanka zai fita gabanka ya wuce mamarka za ta fita gabanka ta wuce dan uwanka zai fita gabanka ya wuce amma dai wala yasalu hamimun habima suna gane junan nasu idan kaga dan uwanka kasan cewa wannan magajinka ne a duniya idan kaga wannan kasan cewa babanka ne a duniya idan kaga wannan kasan cewa dan uwanka ne amma dai ka gane shi ya gane ka amma saboda firgici da tashin hankali da ake ciki babu wanda zai tambaye wani ya ce mushi kai wannan ya aka yi da kai kana ganin cewa za ka tsira ko kana ganin cewa ba za ka tsira ba wasu malaman suka ce idan mutum ya ga dan uwan shi zai ruga da gudu ne sai ya kai inda yana tunanin yanzu wannan dan uwan nashi baya ganin shi sannan idan kuma ya hadu da wani dan uwan nashi zai ƙara rugawa da gudu sai ya kai inda yake tunanin cewa a yanzu babu wani dan uwan shi da yake gani shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wala yasalu hamimul hamima babu wani aboki ko wani masoyi da za ya tambaya ina masoyi na ko ina dan uwana Allah ya ce yubassarunahum kuma suna gane junansu ana nuna musu junansu amma dai babu wanda zai tambaya ina wani ya waddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani Allah madaukakin sarki yake cewa mai laifi wanda ya kangare a gidan duniya zai ji cewa law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani dama zai iya fansan kanshi da wannan azabar ta wannan ranar ya bada ƴaƴansa mutumin da yake da laifi mutumin da ya je ma Allah da wani abu na shirka ko da wani abu na kafirci a wani wurin Allah yake cewa innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adhabun alim Allah yake cewa idan an tashi wannan ranar kafirai wa'anda ba su yi imani da Allah ba za su ji cewa dama suna da dukkanin wani abu da suke da shi na doron duniya gaba ɗaya su miƙa shi domin su fanshi kansu daga azabar ta wannan rane Allah yake cewa ba abunda zai amfane su na dukiya kuma walahum azabun alimun suna da azaba wadda take mai radadi ce dan adam babu abin da yafi so a gidan duniya kamar ƴaƴansa mutum duk yadda yake son ka yake kamnar ka baka kai yadda yake son ƴaƴan shi ba duk yadda mutum zai jawo danginsa su zamna a gidan shi ya danki ci da su yana ba su sha a tare yana ba su sutura a tare zaka ga cewa akwai wasu abubuwa da yake yi na ƴaƴan shi ne kadai zaka ga cewa duk fafutukar da dan adam yake a duniya ne ya tara ma ƴaƴa ne duk fafutukar da muke a duniya na ka samu ne kai arme ka haihafa ka samu kai ma ka danki ganin ƴaƴa to wannan abin da kafi so a gidan duniya wanda a gidan duniya da ya raba tsakanin magaji da dan uwansa da ya raba tsakanin abokai da ya raba tsakanin masoya da ya raba tsakanin makwabta an kai ba a shiri ba a magana saboda mi saboda hadan ƴaƴa ko wani rikici na ƴaƴa amma wa'annan abubuwan da muka fi so a gidan duniya idan an tashi ranar tashin alkiyama dan adam wanda bai yi imani ba ko wanda yake da wasu laifuffuka da yake ganin tashi ta kare Allah zai jefa shi a gidan wuta yana tunanin wai da ma ya bada ƴaƴan shi domin ya fanshi kanshi daga wannan azabar ta wannan ranar Allah yake cewa wa sahibatihi wa akhihi da ma matarsa idan ma ƴaƴan ba su isa ba zai iya dauko matar shi ya bada saboda ya fanshi kanshi a wannan ranar wa akhi da dan uwan shi na dan uwan shi shaqiqi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko ku wanda suka hada uwa ɗaya ko wanda suka hada uba ɗaya zai yi gurin cewa da ma ya doki wannan ya bada zaka ga cewa dan adam babu abun da yake so bayan ƴaƴan shi a gidan duniya kamar matar shi wani zai yi fafutuka wani baya kyautata ma uwayen shi ma saboda matar shi gurin shi dai me zai yi domin ya faranta mata har a danki ce mai mijin hajiya ko ku ta dame shi ta shanye ko wani abu da ya kama da haka a gidan duniya idan kana son tashin hankali ka ce mai ya rabu da wannan matar ko baban shi wani ko baban shi bai isa ya sa shi ya rabu da mamman shi ba za a yi reunion na dangi gaba daya a ce mu mun yarda cewa ka saki wance in baka rabu da ita ba babu gu babu kai amma mutum ya dage sai ya zauna da ita to wannan abar da mutum ya fi so a gidan duniya Allah ya ce dan adam wanda bai yi imani ba zai gurata cewa da ma ya doki wannan abur ya bada domin ya fanshi kanshi Allah ya ce wa akhihi da dan uwansa wa fasilatihi allati tu'i Allah ya ce in ma ƴaƴan ba su isa ba matar ba ta isa ba ƴan uwan ba su isa ba wa fasilatihi allati tu'i da ƴan dangin shi ƴan family shi allati tu'ihi wa'anda suke ba shi kariya a gidan duniya idan kana so ka gane cewa mutum wane ne shi yau ka ci mutuncin shi koko idan kana so ka gane wane yana da gata a yau ka kai shi kara ko misariya ko gendarmeri zaka ga cewa dukkanin dangin shi idan kudi ne aka ce a hada zaka ga dukkanin dangin shi sun hada wa'annan kudin saboda ya fito Allah madaukakin sarki ya sanya biyan diya mutum zai biya diya idan ya kashe mutum wanda ba da gamgam ba idan ya tashi biya wannan diya ba shi kadai zai biya ba dukkanin family shi kowa zai tattaro wannan diya daidai gwalgwadar raƙumi 100 a musu kudi idan babu raƙuman 100 a yi kiyasi raƙumi guda zai kai nawa a ce misali raƙumi guda zai kai jikka 300 to jikka 300 sau 100 shine diya wanda ya kashi ba tare da gangan ba to hatta wannan diya Allah madaukakin sarki cewa ya familin ka su ne za su hadu su bada wannan dukiya saboda mi saboda su ne wanda suke baka kariya a gidan duniya kana ganin mutum ku yi hira da shi kana tunanin ba kowa bane bai da kowa amma duk da ka ci mutuncin shi a sannan ne zaka gane cewa ashe ya hada family da su wani ashe minister wani ma dan uwansu ne ashe wani ma dan uwansu ne za a danki zana ma manyan mutane wanda tana yiwa kai baka yi zaton ya san su ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce to wa'annan wa'anda suke ba shi kariya a gidan duniya su ma idan za a fanshe shi a sanya shi aljanna zai iya dokan su ya bada kalimatu tuwihi shine kariya duk abin da zaka sa a gaban kai baka kariya shine ake ce ma kalima awa kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma yake cewa annabi nuh lokacin da ya taho da jin ganyen ruwa yake ce ma dan shi ya bunayyar kamma ana wala takum ma alkafiri yake cewa ya kai dan dana ka hau zirgan ya mu tsira a tare yake cewa sa'awi ila jabalin ya asimini min alma zan koma ga wani dutse wanda za ya kare ni daga wannan ruwa inda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratu Yusuf falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi aha lokacin da ɗan uwan annabi Yusuf suka zo a wurin shi sai suka nuna masa ɗan uwansa to kalma awa idan ta zo a yare na larabci ana nufin da ita duk abin da zaka kama domin ya baka kariya kamar yadda mu yanzu a gidan duniya zaka iya yin abotan kakarawa ne saboda kana tunanin zai iya baka kariya zaka iya abokantaka da mai kudi saboda kana tunanin idan sabga ka tattashi zai kawo ma dauki to Allah madaukakin sarki yace wa fasiratihi allati tuwi da ɗan dangin shi ma waɗanda suke ba shi kariya a gidan duniya idan dai Allah zai fanshe shi ya sanya shi aljanna su ma zai iya sadakar da su alhali kuma zaka ga cewa a gidan duniya yanzu da za a ce wani za ya cire ma dan gidan ku dan yatsa sai inda karhin ku ya kare gaba ɗayan ku zaka ga cewa ana ba ku hakuri amma ba ku hakura mai yiwa sai an kawo mota iko ta kwana a kofa gidan waɗanda suka taba muku dan uwan ku saboda me yasa saboda kuna ba shi kariya a gidan duniya to su ma idan an tashi ranar tashin alkiyama dan adam za ya yi gurin cewa ya bada wa'annan domin Allah madaukakin sarki ya tsiratar da shi dan adam bai ma tsaya a nan ba yace wa man fil ardi jami'an thumma yunji ina ta ma ya bada dukkanin wa'anda suke a doran kasa da aljannu da mutane da dabbobi da dukkanin wani abu da ka sani wanda Allah madaukakin sarki ya halitta wanda yake rayuwa a doran kasa a wannan ranai wanda ya kangare za ya ji cewa dama ya bada dukkanin wa'annan abubuwan sun mai yunjihi saboda a tseratar da shi shi dai ya samu ya shiga aljanna Allah yake cewa kalla wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba inna halaza wannan wuta ce ta wutar lafa Allah madaukakin sarki a kullun yana yi ma dan adam hannun shi mai sanda cewa babu wani abu da zaka rika na diya ko na ƴaƴa ko na dangi ko na family wanda za ya sa ka tsira a ranar tashin alkiyama in dai ba imanin ka ba Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum Allah ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a Allah yake cewa mu ji tsoron wata rana wadda da ba zai iya tsina nama ubansa komai ba haka shi ma uba ba zai iya tsina nama dan shi komai ba Allah yake cewa wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a Allah ce inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur Allah ce alƙawalin Allah fa abu ne na gaskiya alƙawalin Allah abu ne wanda sai ya zo alƙawalin Allah abu ne wanda yake a tabbace Allah ce fala taghurrannakumul hayatud dunya dan haka kada rayuwar duniya ta rude ku wala yaghurrannakum billahi alghurur kada wani mai rudarwa ya rudar da kai kada wani ya labe a daki ya shirya gatana ya jaye kai raba ka da imanin ka kada wani ya shirya wata yaudara ya nuna ma cewa idan ka bu wannan yaudara za ku tsira tare da kai da shi babu wanda yake tsira a wannan ranai sai mutumin da ya jema Allah madaukakin sarki da imani sai mutumin da ya jema Allah madaukakin sarki baya da shirka baya da kwarzane na kafirci a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa yauma yafirrul mar'u min akhi ranar da idan an tashi ranar tashin alkiyama dan adam zai ruga ya bar dan uwansa yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji a wannan rana Allah madaukakin sarki yake cewa dan adam za ya ji cewa dama ya bada ɗan gidansu gaba daya saboda Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi daga wannan ranai Allah yake cewa a wannan ranai babu wata dangantaka da take amfanar mutum Allah ce fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu Allah yake cewa idan aka tashi ranar tashin alkiyama babu wata dangantaka da take amfanar wani wala ya tasaluna kuma ba za su zanki tambayar ina junan su ba ba za su zanki tambayar dan uwa wan hali ya shiga a ciki ba babu wanda zai tambaye baban shi baba wani hali kake ciki a yau babu wanda zai tambaye maman shi mama wana hayyana yi kike ciki a yau Allah madaukakin sarki yake cewa wannan ranai ita ce yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at Allah yake cewa a wannan ranai a ran nan ne masu ciki za su zanki aje cikin su Allah ce wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid a wannan ranai Allah madaukakin sarki yake cewa mace ce za ta yi huda daga nan za ta ruga ta bar wannan dan babu ruwanta da ta tsaya ta bashi nono alhali kuma a gidan duniya babu abinda uwa ta fi so kamar danta Allah madaukakin sarki yace maccen da ta aje cikin nan za ta gudu ta bar wannan dan Allah yake cewa taran nasa sukara zaka ga mutane suna tangadi suna maye Allah ya ce ma hum bisukara kuma ba tangadi suke ba ba maye ne suke ba walakinna azaballahi shadid Allah ya ce kawai azaba ce ta Allah ta yi tsanani azaba ce ta Allah ta tsawaita shi yasa zaka ga dan adam yana maye me yasa Allah madaukakin sarki ya yayi wannan to wannan Allah madaukakin sarki ya shinhuda wannan ne dan ya tabbatar ma da cewa babu wani abu da zai fanshe ka a ranar tashin alkiyama kamar kai imani da Allah idan aka tashi ranar tashin alkiyama Allah za ya sa a sa labule tsakanin shi da dan adam wanda bai imani da Allah madaukakin sarki ba sai Allah ya tambaye shi ya ce mishi shin yanzu kana tunanin da kana da wata dukiya ko kana da wani karfi ko kana da wani miliki ko kana da wasu family wanda kana tunanin idan ka bada su zan sanya ka aljanna shin zaka bada sai wannan bawan ya ce ma Allah tabbas ka zan bada abinda yafi haka ma idan dai ina da shi zan bada saboda in amshi kaina Allah madaukakin sarki sai ya ce mishi ai a gidan duniya na roke ka koko na sanya ka abinda bai kai wannan ba amma ka kiya ka bijire mini menene wanda bai kai wannan ba shine imani da Allah madaukakin sarki zuciyarka kawai za ta kudurce gaban jikinka su shiga aiki wannan shine kawai abinda Allah madaukakin sarki yake nema ga dan adam to a lokacin da dan adam bai yi wannan ba a lokacin da dan adam bai yi wannan ba to za ya shiga kakanuka yi a ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana ya tara familin shi ya tara ɗan dangin shi sai ya kira ɗan gidan su wani ya ce ya bani Abdul Muttalib ya bani Abdul Manaf manzo Allah sai ya kira ɗan gidan familin su sai ya ce ya ku ɗan gidan Abdul Muttalib ya ku ɗan gidan Abdul Manaf ya ku ɗan gidan wani sai da ya tara dukkanin familin su sai Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ishtaru anfusakum min Allah sai manzo Allah ya ce musu abinda nake so da ku bar ganin cewa ni manzo Allah a cikin ku nake ni dan familin ku ne manzo Allah ya ce ishtaru anfusakum min Allah kowa daga cikin ku ya kwaci kanshi daga Allah madaukakin sarki manzo Allah yake cewa fa inni la ughni ankum min Allah shay'a manzo Allah yake cewa ina mai tabbatar muku da cewa ni bana iya tsinana muku komai a gaban Allah madaukakin sarki a wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira diyar shi Fatima yake ce mata ya Fatimata binta Muhammad yace yake Fatima diyar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace salini min mali ma shi'ti yace ki tambaye ni daga dukiyata duk abun da yan miki na dukiya ki tambaye ni zan baki manzo Allah ya ce mata fa inni la ughni anki min Allah shay'a ni bazan iya tsinana miki komai ba a ranar tashin alkiyama idan dai biki je ma Allah madaukakin sarki kina da imani ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da dan uwansa Abdul Muttalib ya rasu ba akan imani ba manzan Allah bai fasa nema masa gafaran Allah ba saboda mi manzan Allah ya nuna maka cewa shi ba zai iya tsina nama komai ba idan dai baka yi imani ba har sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke ma manzan Allah jan hankali suna ce mishi mutumin da ya mutu ba da imani ba yake cewa ai Allah ba cewa ya kai roƙa musu gafara ba Allah cewa yayi in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum Allah cewa yi ko da zan roƙa musu gafara su 70 fa Allah ba zai gafarta musu ba manzon Allah yake cewa da zan roƙa musu gafara har su 70 ko fiye da 70 Allah madaukakin sarki zai musu gafara manzon Allah ya ce da nayi sai Allah madaukakin sarki ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma kana lin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah yake cewa bai dace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai dace ga masu imani ba su roƙa majunan su gafara bayan cewa yaqini ya tabbata a gare su cewa ƴan uwansu sun mutu ba tare da imani ba to anan me yasa Allah madaukakin sarki yayin wannan shinhide saboda akwai mai iddia in cewa shi zai iya tsiratar da kai a ranar tashin alkiyama akwai mai iddia in cewa idan ka buɗe riƙa shi za ya fanshe ka a wajen Allah madaukakin sarki to Allah yake cewa babu wani wanda za ya fanshi dan adam a wannan ranar in dai ba imanin sa ba Allah yake cewa naza'atan lishawa ita wannan wutar talaza saboda tsananin tashin hankali da zafi da take da shi tana ɗaiɗaye huskar jikin mutum mutum ne yana tsaye idan aka kawo shi aka kara shi a wutar jahannama kamun ma a jefa shi a ciki dukkanin fatar jikin shi za ta ɗaiɗaye ta faɗi saboda zafi da yadda ɗan adam zai swali shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa naza'atan lishawa ita wannan wutar tsabar zahinta tana ɗaiɗaye wuta tana ɗaiɗaye fatar kan mutum mutum bai ankare ba sai dai ya ji cewa fatar jikin shi ta haɗi Allah yake cewa tad'u man adbara wa tawalla ita wannan wutarwa take kira tana kira man adbara wanda ya juya ya juya a ranar duniya ana kiran su cewa ku zo ku yi imani ku zo ku yi imani ku bar abun da kuka gada daga uwayenku na shirka amma sun kiya sun bada baya Allah yake cewa to a ranar tashin alkiyama wannan wuta ita ce za ta zanki kiran su ta domin ta zubda musu fatan su domin ta canye su Allah yake cewa tad'u man adbara wa tawalla wannan wutar tana kiran wanda ya bada baya Allah ya ce wajama'a fa'a'a wanda ya tara dukiyar duniya fa'a'a kuma ya boye wannan duke ya kiyaye ta shi bai ci ba bai amfana ba kuma bai ba al'umma su amfana ba anan malamai suka ce wa jama'a fa'a'a ya tara dukiya kuma ya boye ta wace dukiya ake nufi malamai suka ce dukiyar da ake nufi anan ita ce zakka zakkar da Allah madaukakin sarki ya dora cewa dan adam ya fidda ma dukiyar shi idan ta kai wasu yawa na kuɗi kuma idan lokacin fidda ta yayi ga wasu mutane wanda Allah madaukakin sarki ya bada damar a ba su wannan zakkai Allah ya ce to shi ma wannan mutumin wanda ya zamanto kankamo ba ya fidda wannan zakkai a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki za ya sa wutar jahannama ta zanki kiran shi saboda mi saboda jama'a fa'awa saboda ya tara dukiya ya tara abun duniya amma baya fidda mata zakka Allah yake cewa innal ladina yakriduna adh-dhahaba wal fiddata thumma la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizuna Allah ce idan an tashi ranar tashin alkiyama mutanen da suke ba tara dukiya ba su fidda mata zakka to za a zanki doko wannan wutar ana narke wannan dukiya tana komawa darma ana zuwa ana dasa musu Allah yana cewa wannan ita ce dukiyar da kuka boye a gidan duniya Allah ce fadhuqu ma kuntum taknizuna wannan dukiyar da kuka boye a gidan duniya to ku dandana azabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Abu Huraira ya fitar a cikin hadisin da Abu Huraira ya rawaito al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yake da zakka yake da dukiya baya fidda mata zakka idan an tashi ranar tashin alkiyama wannan dukiya Allah zai sa a maida ta kamar wasu wata fefa za a mai da wannan dukiyar kamar wasu takardu na wuta, wasu takardu na darma masu zahi, sai an sanya su a wuta sun yi jajjawur jikka goma da kake badawa a gidan duniya. Allah madaukakin sarki za a mai da ta darma a gidan a ranar tashin alkiyama. Sai ta yi jajjawur, sai a ɗauko ta a zan ɗora ma mutum, idan kuma ta huce za a maida ta, idan ta yi ja a zo ana ɗora ma wannan bawan Allah. Saboda me yasa? Jama'a fa'a'u'a ya tara dukiya kuma bai hidda haƙƙin Allah a ciki ba. Wasu malaman suke cewa wa jama'a fa'a'u'a dukkanin ma nau'i na dukiya. Ita dukiya a asli dukiya almalu lil jami', ita asli na dukiya kowa na da haƙƙi a ciki. Wata rana wani bakawai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci kwalan manzon Allah, yake cewa ka bani daga cikin dukiyar da ba ta ma'aifiyarka ba kuma ba ta babanka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban shi suka yi ta, Umar ya zare takobi yake cewa a bar shi ya cire mishi kai. Manzon Allah yake cewa a ɗauka a bashi. Bayan ya tahi suke tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suke cewa ya mutun zai zo ya ci kwalakka a gaban mu, yace ka baya dukiyar da ba ta babanka ba kuma ba ta mammaka ba kuma ka ɗoka a bashi. Manzo Allah yake ce musu almalu lil jami', au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yake ce musu isa asli na dukiya kowa yana da haƙƙi a cikin ta. Allah yake cewa lisaili wal mahrum. Allah yake cewa lokacin da Allah yake siffanta mana wa'anda za su tsira su shiga a gidan duniya, Allah yake cewa su ne wa'anda suke ba da dukiyarsu lisaili wal mahrum, da wanda ma yake tambayar su, da ma wanda ya kame kai shi bai roƙo. Akwai wanda in dai sai ya ce ka muni to har abada ba za ka mishi ba. Akwai dan uwanka wanda shi Allah ya mishi wannan zuciye, yana da matsalar buhun shinkawa amma ba zai iya zuwa ya ce ka mai ba. Allah yake cewa to lisaili wal mahrum, wa'annan su ne wa'anda suke ba da dukiyarsu ga wa'anda suke tambayar su da ma wa'anda ba su tambayar su. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha, ki fanshi kanki daga wuta koda barin dabino ne. Manzo Allah yake ce mata idan dai tana so ta anshi kanta daga wuta to ta zan ta yawaita sadaka, ta zan ibada abun duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tara dandazan mata yake ce musu, ya ku mata naga cewa kun yi kowa yawa a cikin wuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fatasaddaqna. Manzo Allah yake cewa ku yawaita sadaka, ya ku mata ku yawaita sadaka. Shi yasa malamai suka ce wa jama'a fa'a'u'a dukkanin dukiya. Idan dai Allah madaukakin sarki ya hore maka to kai kokari ka ciyar daga cikin abun da Allah madaukakin sarki ya baka. Ba dole sai manya-manyan masu kuɗi ba, kuma ba dole sai manya-manyan maikwanta ba. Idan Allah madaukakin sarki ya baka shikka goma, akwai wanda in ka bashi dala 50 shi ta wadace shi. Idan Allah ya baka shikka, akwai mai bara wanda in ka bashi dala 10 ko dala 20 shi ran nan ka kare mishi komai. To shine abun da Allah madaukakin sarki yake nufi anan. Allah yake cewa wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum. Allah yake cewa mutanen da Allah madaukakin sarki ya ba su dukiya suna ganin wai boyan kurwa ne, boyan kwai ne, ka zan kici kai kadai ko ku ka boyi. Allah ce la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Kada ka dauka cewa in ka boyi ka ci kai kadai shine alkhairi gare ka. Allah ce bal huwa sharrun lahum. Allah ce sayutawquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama. Allah ce wannan sharri ne a gare su, abunda suka boye a ranar tashin alkiyama da shi Allah madaukakin sarki zai yi musu azaba. Shi yasa ƴan uwa musulmi, duk abunda Allah madaukakin sarki ya hore ma da dukiya, kayi kokari ka tabbatar da cewa baka ci kai kadai ba, ka kyautata ma mutane wanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta a kyautata musu. Na farko akwai iyaye. Idan Allah madaukakin sarki ya hore ma, ka kyautata ma uwayenka. Idan kana da shi ka taimaka musu, ka doke musu duk wani nauyi na rayuwa. Sai mutane na biyu wanda suke da haƙƙi akan ka sune ƴaƴanka da matanka. Idan Allah madaukakin sarki ya yalwata ma, ka yalwata ma ƴaƴanka. Idan Allah madaukakin sarki ya baka damar da yau a gidanka za a iya cin nama a ci a koshi, ka yalwata ma ƴaƴanka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi, duk mutumin da ya yalwata ma kansa wallahi sai Allah ya yalwata masa. aka tambayi manzo Allah menene ma'anar idan ka yalwata ma kanka za ka Allah madaukakin sarki zai yalwata ma al-Imam al-Munawi lokacin da yazo sharhin wannan hadisin yake cewa abinda ake nufi misali mutum ne shi a kullun tuwon dala 40 yake ci da rana a yau sai ya ji cewa kawai zan ci tuwon 40 naman 40 to wannan yalwata man kanshi da yi zaka ga gobe Allah madaukakin sarki ya kawo wannan 80 din wanda za a ci shinkafa a ci naman a tare amma idan Allah madaukakin sarki ya yalwata maka ka kwantata makanka to kai ma sai Allah madaukakin sarki ya kwantata ma Allah ya hore ma amma duk inda ka zamna kana kukan babu Allah ya rufa ma asiri amma baka gani duk inda ka zamna kana ta kuwa alhali kuma mai yiwa wanda kake kai ma kuwa ma yafi ka dama dama to duk mutumin da ya kwantata makansa shi ma Allah madaukakin sarki sai ya kwantata masa a cikin arzikin sa mutumin kuma da ya yalwata ya ci a ransa ya yi tufafi mai kyau ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya kwanta mai kyau shi ma Allah madaukakin sarki sai ya yalwata masa a duk kullun Allah madaukakin sarki yakan turo mala'iku guda biyu a wannan duniya gula yakan cewa Allahumma aati munfiqan khalafan wa aati mumsikan talafan a kullun Allah yakan turo mala'iku guda biyu guda yana addu'a yana cewa ya Allah duk mai badawa Allah ka maye mishi gurbin abin da yake badawa guda kuma yana addu'a yana cewa ya Allah duk wanda baya badawa Allah ka maye mishi da dukiyar shi ka maye mishi da asara shi yasa kai baka bada ba sai Allah ya turo bare su kwashe dukiyar kai baka bada ba sai Allah ya turo wuta ta canye dukiyar kai baka bada ba sai Allah ya hada ka da wani kuyi kasuwanci sai ka tura miliyoyin ya goge lambar shi ka bar ma samun labarin shi ko ku Allah madaukakin sarki ya turo wani bala'i ya cinye wannan bala'i ya cinye wannan dukiyar da dan adam ya tara shi yasa dan adam ba a so ya kasance mai ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya tara sahabbansa yake ce musu nahu reku da yin ruwa manzo Allah ya ce iyyakum washa manzo Allah ya ce na hore ku a hirdinku da yin ruwa manzo Allah sai da ya maimaita su uku yace abinda ya halaka al'ummomin da suka wuce shine ruwa da yawan saba ma abinda annabawansu suka zo da shi to wannan al'ummar tamu ta hada abu bi dole kuma mu ga ba daidai ba wannan al'ummar ta hada saba ma Allah madaukakin sarki kuma ta hada wuce iyaka a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan ruwa wannan al'ummar ta hada ruwa mun hada wa'annan abubuwan guda biyu shi yasa dole a rayuwa zamu ga ba daidai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha fadi a cikin hadisai da dama cewa duk mutumin da yazo a doka cikin dukiyar Allah a bashi duk mutumin da ya zo ma da kuka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da cewa koda baka yaye masa matsalolinsa duka ba ka dan samu wani abu kai koda magana ce mai dadi ka bashi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma naqasa malun min sadaqa manzo Allah yake cewa babu yadda za a yi a ce wai ga wata dukiya ta rage saboda wai ana yawan sadaka dan salarkin ka da zaka doka jikka 70 jikka 100 kada kai zadan cewa in kai alherin jikka ko jikka 5 kai kudin ka zai rage zaka da wama da talauci wannan rishin yaqinin cewa Allah madaukakin sarki ba zai maida mana ba rishin yaqinin cewa Allah ba zai bamu ba shi yasa Allah madaukakin sarki yasa shi yasa muke ganin cewa ba mu iya dokan dukiyar mu ba da sadaka shi ko alhali wanda zaka cin wannan shine rabanka idan ka ci ka kashe shikenan alhamdulillah idan kuma wanda ka bada shine Allah madaukakin sarki zai ya rubuta maka a ranar tashin alkiyama to muna rayuwa a cikin wata al'umma wadda babu abunda take bukata kamar mu kama majunan mu a yanzu idan azumi ya kama mutum nawa ne yake da kudi wanda bai ba dan uwan shi buhun shinkawa ba amma balarabe dake can a kasar Saudiya bai san ka ba sai ya turo makudan kudi a sai shinkawa a raba muku wani bai ma san ya ji an ce dai Niger amma bai san wani abu maradi ba amma zai turo kudin a sai ma shinkawa a baka saboda shi yayi imani da cewa idan ka ci wannan abincin Allah madaukakin sarki zai bashi lada biyu zai bashi lada azumin shi kuma shi ma a baya kuma lada wani azumi na daban saboda mi saboda ya ciyar da mai azumi ina ganin wa'anda su sun himu kyauta da alheri na Larabawa. Shi yasa ma wasu malaman suke ga yana daga cikin abun da yasa Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su, saboda su wasu mutane ne masu karamci, wasu mutane ne wanda ba su rike abun duniya. Akwai sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar, ya tattaro dukiyar shi ya kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasa dukiyar shi uku, ya dauko kashi biyu ya kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abubakar ya dalla ta kara tabbata a gare shi, ya kwashi ke dukiyar shi gaba daya ya kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce mishi, mi kabbaro ma iyalinka? Ya ce ma manzon Allah, na baro musu Allah da manzon shi. Umar ya ce, a tun daga ran nan bin ƙara da gyangyanto ba a wajen alkhairi tare da Abubakar. Saboda me yasa? Saboda yafi ni kyauta, yafi ni alkhairi, yafi ni dokan dukiyar shi ya bada. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'ummai. Saboda me yasa? Su ne za su iya cire dukiyansu domin addinin Allah ya ci gaba. Duk inda Allah yake maganar jihadi yana cewa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Akwai wahala, babu inda Allah ya ce wa anfusikum wa amwalikum, da kanku da kudadanku. Duk inda Allah zai fara jihadi yana cewa da kudi, saboda su ne a gaba. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya arzuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu sahabbai wa'anda su ba su da ruwa. A kalkashin wannan malamai suka ce, idan dai yana daga cikin rushin ruwa na Larabawa, yasa Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah a cikin su, to duk al'ummar da ba ta ruwa tana tattare da alkhairi. A duk duniya babu wani alkhairi wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. Allah ya ce bamu aiko ka ba sai rahama, saboda kowa ya ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dabbobi, hatta abubuwan kiwo suna kai karan su wajen masu gidajen su, su ce an matsa musu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutun ya ce, jakkinka ya kawo kukanka cewa kana cilasta masa. To idan dai alkhairi badawa shine yasa Allah ya turo manzo Allah a cikin Larabawa, to duk al'ummar da take alkhairi take sadaka tana cikin alkhairi. Duk al'ummar kuma da ta rike bata alkhairi, to wannan al'ummar tana cikin matsala, tana cikin asara. Shi yasa dole Allah madaukakin sarki sai ya jarabci wannan al'ummar ta inda ba su tunani, sai Allah ya jarabce su da rashin tarbiyya, sai Allah ya jarabce su da rashin kwanciyar hankali, sai Allah ya jarabce su da karamcin abun shuni na hannu. Kadiba fa mata ce bata yi imani da Allah madaukakin sarki ba, kare yazo yana neman ya sharuwa a gindin rijiya, matan nan tabbashi ruwa ya sha, ta mishi alkhairi, amma Allah madaukakin sarki ya tseratar da ita daga azaba ta wuta ta jahannama. To ina ta ga dan uwanka da yake cikin bukata, ka doka ka tallafa mishi. Idan dai man kana Allahu fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, duk mutumin da yake shiga a cikin matsalar dan uwan shi, to shi Allah zai shiga a cikin matsalar shi. Yar uwarki ta tashi madiyar ta arme tana cikin matsala, kina da shi ki bada kudin salon, to ke ma a gobe bayan cewa ke ba kenan, to Allah madaukakin sarki sai ya sa kai ma wani ya tallafa maka. Akwai abubuwa guda uku wanda Allah yana bada su. Kaga kudi Allah yana bada shi a inda ya ga dama. Abu na biyu ilimi, Allah yana bada shi inda ya ga dama. Amma akwai wani abu daya wanda Allah madaukakin sarki baya bada shi sai an yi mishi wani aiki, shine kulawa da bayan mutum idan mutum baya da rai. Wannan abu ne Allah ba yin shi sadaka haka banza-banza kawai saboda kana ladan ko wani abu, a wani abu ne wanda abu biyu yake bada shi, ko hidimta ma al'umma ta hanyar ka hidda kudinka ka bada, ko ku ta hidimta ma al'umma ta hanyar karantar da su addinin musulunci. Shi yasa malamai suke cewa bai kamata a ce dan adam ba ya zamna hannu biyu baya yin wani abu wanda addinin musulunci zai ci gaba akan wannan abu. Ka zauna baka bada dukiyarka a masallaci, ka zauna baka wani abu wanda zai sa addinin musulunci ya ci gaba. Shi yasa zaka ga cewa waɗanda ba su yi imani ba sun himi wannan, zaka ga cewa duk ƙarshen wata duk kireciyen kin da ya kwana marada akwai lokacin duk in wata ya zo ko din rana akwai abin da zai kai a toce ya aje na kuɗi idan ma ka kai idan fasto ya rena ka sai ya ce wannan abin zaka kawo ma Allah amma dole duk talaucin ka sai ka nemo ka kawo saboda mi saboda su sun yi imani da abin da suke bauta ma amma mu mun yi imani da abin amma kuma mu ne ya kamata mu yi amma ba mi shi yasa Allah madaukakin sarki yana tallafa ma mutum a bayan shi idan ya kasance yana hidimta ma al'umma kuma hidima ba dole sai babban hidima ba dan abun da dai Allah madaukakin sarki ya baka kai kokari duk in jikka goma ta shigo akwai na sadaka kai kokari duk in 20 ta shigo akwai abin sadaka a ciki kai kokari duk in 100 ta shigo akwai abin sadaka a ciki a yau da zaka tara mutum biyu wani yana bada wani baya badawa kowa ya gaya maka ci gaban da yake gani a rayuwar shi wallahi sai kai mamaki wani idan ya gaya maka ma zaka ce ƙarya ce wani daga cikin magabata yake cewa aka tambaye shi me yake burge ka a duniya yace shi a duniya babu abin da yake burge shi kamar ya ji an ce jazakallahu khairan yace shi a duniya ba abin da yake burge shi kamar ya ji an ce Allah ya saka ma da alkhairi to shi yasa yace shi a kullun baya rabuwa da sadaka a kullum baya rabuwa da doka yana ba mutane saboda yau ka ba wannan kadago ya ce Allah ya saka da alkhairi baka san me ke akwai a tsakanin shi da Allah ba wannan alkhairin da yace Allah ya saka da shi mai yiwa Allah ya karba wannan idan ka bashi baka san me ke akwai a tsakanin shi da Allah ba to idan ka yawaita alkhairi dole kai ma ka ga alkhairi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa jama'a fa'a'a a ranar tashin alkiyama mutumin da ya tara dukiya ya kange ta ya hana ma mutane ya zama cukankamo Allah yake cewa amma bi ni'mati rabbika fahaddis Allah ce idan Allah ya yi ma dan adam ni'ima ana so ya dan ibada labari haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin alhadisul qudsi manzo Allah yace yana burgi Allah Allah ya ma ni'ima a ga alamomin wannan ni'ima a jikinka amma mu yanzu ba haka muke ba mutum yana da miliyan 100 amma yana nan yana fama cikin daki guda shigo ka kashe ni saboda me yasa boyan kurwa mutum yana da shi Allah ya hore mai amma boyan kurwa yake to baka gode ma Allah da ya baka ba Allah madaukakin sarki da ya baka saboda kai ka amfana ka ci kuma ka amfanar da danginka ka amfanar da ƴan uwanka ka amfanar da sauran al'umma akwai wani bawan Allah a ƙasar Saudiya ana ce mishi Khalid a cikin sunan shi akwai wani Abu Khalid dukiya gare shi ya raba dukiyan shi biyu ya raba gonan shi guda biyu yace ita wannan gonan ya bada ta rabin gonan kuma idan abin da aka noma a ciki da shi da ƴaƴan shi za su kula da rayuwarsu to abinda malamai suke gai saboda Allah ya sa albarka a cikin wannan dukiyan akwai wahala alaji yaje hajji ko umara bai ci da bino na wannan gonan saboda me yasa saboda sadaka da larabawa sadaka da mutanen kirki suka yi imani da ita to mu yanzu abu ne wanda mu ba mu yi imani da shi ba Allah yake cewa man dallazi yuqridullaha qardan hasanan fa yudaifahu lahu ad'afan kathira Allah ya ce wane ne wanda za ya ba Allah ramce fa yudaifahu lahu ad'afan kathira ya lillimka mishi limki balinki ya ji wani malami wani ɗaya daga cikin malamai yana cewa a yanzu wannan duniya yadda muka yarda da banki ba mu yarda da Allah haka ba ka yarda cewa idan ka kai dukiyar ka banki ka kai ƴan miliyoyin ka duk lokaci zuwa lokaci za ka zanki samun riba abin da ya hau a kai ka laminta da wannan riban amma Allah da ya ce za ya lillimka ma idan ka yi alkhairi kaman baka yarda ba da abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin wannan ayar Allah yake cewa jama'a fa'a'a muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu daga rowa abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh